wasannin tsarin zumunci da ake tsakanin ƙasa da ƙasa domin gudun ƴan wasan da za su fafata a gasashen kofin ƙwallon ƙafa ta duniya shekara 2018 da daya ƙasar Rasha. A jiya an fafata wasa tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Argentina da Nigeria. Argentina ta sa kashi a hannun Nigeria da ƙwallo 4-2 wasan da aka yi shi a Krasnodar na ƙasar Rasha. Ƙasar Argentina da ta fara jefa ƙwallo a ragar Nigeria cikin mintuna na 27 ta kafan ɗan wasan da mai suna Vanega a cikin mintuna na 36 kuwa ɗan wasan gaba na Manchester City Sergio Aguero ya jefa ƙwallo ta biyu a ragar ta Nigeria. Ita kuwa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Nigeria ta samu nasarar jefa ƙwallo ɗaya na farko ne a ragar Argentina a cikin mintuna na 44 ana dab da tafiya hutun rabin lokaci ta kafan ɗan wasan ta mai suna Kelechi Iheanacho. Bayan an dawo daga hutun rabin lokaci a cikin mintuna na 52 ɗan wasan Arsenal Alex Iwobi ya rama ƙwallon da aka yi 2-2 sai kuma ɗan Brian Edua ɗan wasan Najeriya mai taka leda a wata ƙungiya da ke ƙasar Turkiya ya jefa ƙwallo ta uku a mintuna na 54 ana cikin mintuna na 73 da fara wasan inda ake shirin tashi a wasan. Alex Iwobi na Manchester na Arsenal ɗin ya sake jefa ƙwallo a ragar Argentina inda aka tashi a wasan 4-2. Sai dai shahararren ɗan wasan nan na ƙasar Argentina Lionel Messi bai samu damar fafatawa a wasan ba saboda wasu dalilai. Wannan shine karo na 9 da kasashen suke haduwa a tsakanin su inda kasar Argentina ta samu nasara sau 5 ita ko kasar Nigeria ta yi nasara ne akan Argentina sau 3 an yi kunnen doki sau 1. A shekara ta 1994 Argentina ta doke Nigeria ƙwallo 2-1 sai a shekara ta 1995 Argentina suka tashi can jaras babu ci tsakanin su da Nigeria. A shekara ta 1996 ko Nigeria ta doke Argentina a gasan Olympic da ƙwallo 3-2 sai a shekara ta 2002 Argentina ta sake samun nasarar doke Nigeria da ƙwallo 1 mai ban kaushi. Sai shekara ta 2010 Argentina ta samu nasara akan Nigeria ita kima da ƙwallo 1 mai ban kaushi. A shekara ta 2011 ko Nigeria ne ta lallasa Argentina da ƙwallo 4-1. Har ila yau a shekara ta 2011 Argentina ta samu nasara akan Nigeria da ƙwallo 3-1. Sai shekara ta 2014 inda Argentina ta doke Nigeria da ƙwallo 3-2 sai a wannan shekara ta 2017 din inda Nigeria ta lallasa Argentina da ƙwallo 4-2. A sauran wasannin da aka buga ko na sada zumunci tsakanin ƙasa da ƙasa domin gudun ƴan wasa da za su fafata a jiya ƙasar Koriya ta Kudu ta tashi 1-1 tsakanin da ƙasar Sabiya. Ƙasar China ta sha kashi a hannun Colombia da ƙwallo 4-0. Ita ko United Arab Emirates ta doke Uzbekistan ne da ƙwallo 1 ne ban haushi. Gabon a gida Gabon sun sulhunta 0-0 tsakanin su da Botswana sai kungiyar ƙwallon ƙafa ta Qatar suka tashi 1-1 tsakanin su da Iceland. Slovakia ta doke Norway da ƙwallo 1 ne ban haushi. Russia ko sun sulhunta 3-3 tsakanin su da ƙasar Spain. Romania ta sha kashi a hannun Netherlands da ƙwallo 3 da nema. Ƙasar Hungary ta doke Costa Rica da ƙwallo 1 ne ban haushi. Algeria ko ta doke Central Africa ne da ƙwallo 3 da nema sai Germany ta tashi can jaras 2-2 tsakanin ta da Faransa. Sauran wasannin da aka buga a jiya kuwa ƙasar Australia ta doke ƙasar Uruguay ne da ƙwallo 2-1 sai kungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Wales suka sasanta 1-1 da ƙasar Panama. Belgium ta doke Japan da ƙwallo 1 ne ban haushi. An sulhunta 0-0 tsakanin England da ƙasar Brazil sai ƙasar Portugal suka yi can jaras 1-1 tsakanin United States. Daga wasannin sada zumunci kuwa za mu koma ne wasannin neman tikitin shiga gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya shekara 2018 inda a jiya a nahiyar Turai aka buga wasa mai taken playoff. Ƙasar Ireland ne ta sha kashi a hannun Denmark da ƙwallo 5-1. Sakamakon wannan nasara da Denmark ta samu ta samu shiga cikin jerin sunayen ƙasashe 28 da suka samu tikitin shiga gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya da za a yi na shekara 2018. Haka kuma a jiyan ƙasar Senegal ta doke ƙasar South Africa ta Burkina Faso ta doke ƙasar Cape Verde da ƙwallo 4-0. A yau kuma ƙasar Australia ne ta samu nasara akan ƙasar Honduras da ƙwallo 3-1. Iya abin da ya sauka kenan na labarin wasanni daga nan dandalin BOA. Huta lafiya.